abin sulhu daidiya ke yan ce biyatun ridwan sulhu daidiya wa nazala al-kufata sannan ya sauka kufa wa waliya qastar li umar ibn al-khattab sannan kuma ya zama gwamna na garin da ake ce masa Kaskar. Kaskar kamar yadda al-Imam Yaqut al-Hamawi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa Mu'jamul Buldan yi bayani cewa ɗaya daga cikin garuruwa ne daga cikin garuruwan Farisa, tana ɗaya daga cikin ƙasashen Iran a wancan lokaci, wato Iraq, biladul Iraq kenan a wancan lokacin an ce haka, wanda su ne gabaki da ake cin biladu Farisa. To Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya nada shi ya zama gwamna a nan, shi ne li Umar ibn al-Khattab ya zama gwamnan Sayyidina Umar dan al-Khattab radiyallahu anhu. Thumma sarafahu daga baya kuma Sayyidina Umar ya cire shi, ya cire shi daga wannan matsayin. Wa ba'athahu 'ala al-muslimina yawma waq'atina hawanda, annan shi Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya cire shi daga matsayin gwamna, shi nada shi a matsayin komanda na yaki a cikin yakukan da aka yi, yakin da ake ce masa ma'arakatu ko waqatu na hawanda, ka nada shi. Fa kana yawma idin awwala shahidin, shi ya zama shi ne farkon wanda Allah madaukakin sarki ya sa aka kashe a wannan yaki, yakin na hawanda da aka yi, wanda duk waɗannan yakukan suna cikin yakukan da ake ce musu ma'arikul qadisiyya, wato yakukan da aka yi wanda suka zama sanadiyyar rugujewar daular Farisa, ta zama daular Farisa an tsarkake ta daga masu bautar wuta, ya zama an musuluntar da ƙasar. To ya zama haka haza mali ce kenan, wa laqad abdanna Nu'man wa ikhwanuhu wa qabilatuhu, haƙiƙa shi An-Nu'man ibn Muqarrin da shi da ƴan uwansa da kuma ƙabilarsa gabaki ɗaya, ƙabilarsa Banu Muzayna, sun bayyana min sidqil mawaqif ma'a Allah, sun bayyana gaskiyar matsaya ga Allah madaukakin sarki, wa rasulihi da kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam, ma shadda ilaihi al-anzar, abinda ya jawo idanuwa suka koma su ake kallo, shine ma shadda ilaihi al-anzar, abinda ya jawo aka koma su ake kalla. Wa bawwa'ahu min as-sahabati markazan maghmuqa, sannan kuma wannan ya bashi dama ya kasance ya samu wani matsayi maghmuqan, abin kallo a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wa makanatan muhtarama, sannan kuma ya samu matsayi na girmamawa a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, shi wannan An-Nu'man ibn Muqarrin da ake ba musirar sa. Mala yace wa laqad lazama An-Nu'man wa ikhwatuhu wa man ma'ahu min qabilatihi al-Madinata al-Munawwarata, haqiqa An-Nu'man ibn Muqarrin radiyallahu anhu da shi da ƴan uwansa da waɗanda suka kasance daga cikin ƙabilar sulhuzum ci garin Madina, tunda suka zo suka musulunta kamar yadda ake ambata cewa sun musulunta a shekara ta 7 bayan hijira, a lokacin da aka yi yakin Khaibar, a wannan lokacin suka zo su ƙabilar tasa suka zo suka musulunta. Amma shi idan mun lura ya musulunta kafin ƙabilarsa, tunda an ce awwalu mashahidihi al-ahzab, yakin farkon da ya fara halitta shine yakin al-ahzab, yakin al-khandaq, wanda an ambata mana a shekara ta 5 akai. To ƙabilar su kamar yadda ake ambata Banu Muzayna sun zo sun musulunta a shekara ta 7 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa aqamu biha, kuma suka zauna a Madina, la yarawna badilan an qurbihim min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ba su ganin ya kamata su samu canji daga kusancin su daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, suka zabi kusancin su da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama shine abin da ya fi musu komai ace ga su ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi cewa wal madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun madina ita tafi alkhairi ga duk wadanda suka zauna a cikin ta to ita tafi alkhairi barin madina ga mutumin da ya zama mazaunin madina sai ya zama tilas ولم يكونوا عالة على الناس سنن بس زما ده suka zauna a Madina nan sun zama nauyi akan mutane ba su zama masu abin nan masu huku ba bal kanu tali'atan min tala'il jaysh al-islami sai dai sun kasance a matsayin wata jama'a ko wani ayiri daga cikin rundunar musulunci so da kadiyakin da za a yi to za a ga banu muzaina daidai kun su da su ake waɗannan yakokan ba wani yaki da za a yi na musulunci a ce ba su kaga lam yakunu alatan ala nas ba su zama nauyi a mutane ba duk mutumin da zai zo ya zauna a cikin al'umma huwa yu'ti badawa yake badawan nan kala kala ce akwai badawar hannu akwai badawar kwakwalwa akwai badawar ƙarfi duka wannan ana da buƙatar shi a cikin al'umma to mutumin da ya zama yu'ti badawa yake hidimar al'umma yake ba za a dauke shi a matsayin mai dora ma mutane nauyi ba ila janibil muhajirin wal ansar da su a gefen muhajir da muhajirai da lansarawa wa iddatan yuhsabu laha alf hisab sannan kuma sun zama masu yawa su banu muzaina wanda adadin su ana ganin in an tashi za a kidaya su sun fi dubu shine yuhsabu laha alf hisab in an tashi za a kirga su ai musu kidaya to sun fi dubu daya fa idza ma da adda'i me ye kuwa na ye kuwa ye kuwar cewa a fito a tafi jihadi kanu fil muqaddamati to su suke gaba hadaba shi a yaki mun san cewa aljaysh ana ce masa aljayshul khamis kuwa ce masa al-muhammash rindina idan za a tafi yaki to akan kasa ta gida biyar akwai maqdama ko muqaddama wanda suke gaba kenan in za a fara to da su ake farawa idan abokanan gaba za su tashi kashewa da su suke kashewa sannan akwai maimana akwai maisara sannan akwai ma'akhara ko mu'akhara sannan akwai wusta wanda su kuma suke tsakiya to duka waɗannan suna cikin waɗanda su banu muzaina duk lokacin da aka yi kira to suna amsa kira ba su nokewa safhatun mushriqatun min jihadihi radiyallahu anhu wasu shafuffuka masu haskawa masu kyalli a game da jihadin shi shagiduna an nu'man ibn muqarrin da ake ba mu tarjumar sa wasu daga cikin abubuwan da ya wajaba ambata na ta goma shi a rayuwarsa wanda yayi domin daukaka addinin Allah madaukakin sharci An-Nu'man wa yawm dhil-qissah me Nu'man ya aikata a ranar da ake yaƙi a yaƙin da ake ce masa yawmul-qissah din nan idan ba a manta ba an ba mu wani abu daga cikin sa a labaran da aka ba mu na Tsulayha ibn Khuwaylid kuma anan aka ba mu labarin shi shagiduna An-Nu'man ibn Muqarrin shine sai malai fara bayani akan ina ne zulkissa din sai ce wa zulkissati makanun ala bu'di 24 milan min al-madina garin da ake ce masa zulkissa gari ne da yayi nisa da madina da mil 24 idan da za a yi lissafi daga garin madina irin mil na da al-milu al-arabi mil na larabawa wanda yanzu ba amfani da shi sai dai amfani da kilometrage yanzu kilometoci ake amfani da su ba amfani da mil to in za a lissafa daga garin Madina zuwa garin Zulkifa ya kai kilo ya kai mil 24 shine ala budi 24 milan mil 24 fit tariqi ila Najd idan mutum ya kama hanya zai tafi Najd هناك اجتمعت قبائل أسد وغطفان وغيرهما أنني وسقبيلو دا أكي شمس قبيل بنو أسد wanda baban Imrul Qais ya shugabance shi ya zama sarkin su sune ma wanda suka kashe shi wa Ghatsan sannan kuma da Ghatsan wa ghayruhuma da wani su anan suka taru kama ta kaddama kamar yadda ya gabata a baya a kissar wa a kissar abin nan a kissar Ulayha ibn Khuwaylid wa ala ra'sihim Jibal ibn Salama ibn Khuwaylid a gaba gaba cikin wadanda suke cikin wannan yaki na Zulqissa da suka taru a wannan akwai Jibal ibn Salama ibn Khuwaylid wasu sukan ce masa Hibal akan ce Hibal wasu kuma sukan ce masa Jibal ibn akhi Tulayha dan uwan Tulayha ibn Khuwaylid da aka ba mu kissar sa a baya yuriduna al-igharat 'ala al-madinati abinda suke so shine su zo su tada kuwa da fitina a cikin garin Madina saboda haka yanzu an fara ba mu labarin wani abu daga cikin kissar shi An-Nu'man ibn Muqarrin radiyallahu ta'ala anhu an ce lokaci yayi saboda haka za mu tsaya anan insha Allah ta'ala shi karatu na gaba shi mu tashi daga inda muka tsaya ko kuma in akwai yuwar sai mun dawo daga farkon fakara sai mu dawo insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya kara masa habban sa yadda